masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
There's a place in your heart, and I know that it is love. And a place much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. And a place where there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. A love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joyful giving. We try, but you'll see. In this bliss we cannot feel. There are dreams. Stop existing and start living. Then it feels that always love enough always growing.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gumma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri
ya mutan gida ya New York
wallahi alhamdulillah New York lafiya kalau sai dai kin san yau New York muna nan dai muna shirin zuwa inda za a yi bikin cika shekaru 20 da harin nan da aka kai ma cibiyar kasuwanci ta duniya a shekarun 2001 haka
haka ne haka ne naga ana shirye-shirye ko ina dai maganar da ake yi kenan
gaskiya
na hakikanta cewa mutane za su fito daga wurare daban-daban domin
sosai ma su zo su ga yadda za a bukin zai kaya
haka.
To
Allah ya sa a gama lafiya.
Amin summa amin.
Kai yau garinku ake aure.
Haka. Lalle dai kam. To tunda haka ne bari mu fara da wannan gaisuwar fatan alheri zuwa ga iyalan marigayi Alhaji Muhammad Bello Paiko da kuma Alhaji Aliyu Daisy na daurin auren Zayyad Garba Aliyu Paiko da amaryarsa Amira Abbas Bello wanda za a yi a ranar 18 ga wannan watan Satumba, wato mako mai zuwa kenan idan Allah ya kai mu a babban masallacin garin Paiko a jihar Neja. To Allah bada zaman lafiya ya kuma bada zuri'a tayyiba.
To amin sumu amin.
Zuciyar mu soyayya yau a kan so take hasashe. Jin ce be na harshe wace ta soyayya san kushewa. Zuciyar mu soyayya yau a kan so take hasashe. Jin ce be na harshe wace ta soyayya san kushewa. Zuciya da rauni jamakin so a kai gare ni. Sinki na yi muni kashi yau an yi da kushewa. So ya kan yi muni mai rabo shi yake bishewa. Wani ya yi rauni zuciya so ya sa shi kewa. Ni ko yau gare ni sai tururi na ke daɗa. Bani ya sakewa so ya zamna ya warwarewa suna dare.
To bari ne kuma mu miƙa gaisuwar fatan alheri da taya murna ga Mr. Yakubu Salitala Yariman wakilin wajen Bauchi da matarsa Sera Muna Karuwa ɗa namiji da suka samu. Sai kuma miƙa gaisuwar taya murna ta ka ranar haihuwa kenan, birthday da ake faɗi da Turanci, ga yayanmu Briska da Mamar Sani da Ladi Banyamu Mai Gari Mamar Hawa da kuma Professor Grace Joktan Mamar Sala. Dukan su sun cika shekara a rana ɗaya, ƴan uwa ne kuma suka
ranar
haihuwar su. Happy birthday to you. Bari mu
gaskiya an yi da gudun waka ne da sai na rera musu wannan wakar ta happy birthday.
To bari si bonda ya hutar sheka.
Yawwa.
To muna kuma miƙa gaisuwar ta'aziyya ga Dr. Salihu Garba da mai ɗakin sa Elizabeth Garba domin rasuwar mahaifiyar mai ɗakin, wato mahaifiyar Elizabeth Garba kenan, mama Otidi likita EBC wadda ta rasu ranar Talata. Za a kuma yi jana'izar ta ranar Juma'a mako mai zuwa. To Allah jikanta ya ba dangi duka jimirin rashi. Sai kuma gaisuwar ta'aziyya ga Bulus da ɗan Lami Bala da danginsu duka domin rasuwar 'yar uwarsu Kristi. Muna kuma sake jinjinawa tsohon gwamnan jihar Filato Joshua Dariye domin kama waɗanda suka yi garkuwa suka kuma karɓi kuɗin fansa kafin suka kashe mahaifinsa bara.
To Allah ƙara. To amin ya kuma kiyaye mu, ya kuma kiyaye gaba kan mu sake jin irin wannan.
Amin.
To sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Baba Abbas a Kumasi Alaba ko kuma unguwar Gwanjawa kenan da na tsoho Salga na rasuwan Hajiya Hausi tsoho Salga, wato matan Alhaji Rufai Abbas Sallaman Gwanjawa kenan, wanda Allah ya mata rasuwa a cikin wannan mako. To muna addu'a Allah ya jikanta da sauran magabata baki ɗaya ya kyautata namu zuwa gaisuwa ta musamman ko kuma ta'aziyya ta musamman zuwa ga Alhaji Lukman Abbas shugaban Lux Spring Water da kuma Alhaji Audu Tsoho Salga, wato Audu da ake ce ma Karima Enterprise kenan. Muna miƙa muku ta'aziyya.
To Allah ya kyautata namu ƙarshen.
Amin summa amin.
To bari kuma mu mika gaisuwar sada zumunci, muna mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Alhaji Abdul Karim Dayyabo a Benin Kano, sai kuma gaisuwar fata alheri ga Alhaji Abdul Karim Takwaransa kenan kafinta a mararrabar kankara malumfashi. Gaisuwar fata alheri ta Alhaji Muntari mai shago dawakin Basa Birnin Gwari zuwa ga Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri da Alhaji Abdulrahman Obale dawakin Basa, sai Alhaji Sani Baban Kaki da Honorable Yahaya Musa, sai Idris Kano Nasarawa da Dambala mai tukwane hayin gando, sai Alhaji Ibrahim Garba Kungi mai shago da Malam Rabiu Assalamu Alaikum dawakin Basa, sai kuma Hajiya Dada da ƴaƴan Tofa. Wannan kila dai yake, sai kuma matanka Hajiya Dada da ƴaƴanku da dukkan mutanen dawakin Basa a ƙaramar hukumar Birnin Gwari jihar Kaduna Najeriya. To na gomma ko matanka ce kai na gomma?
Ah, to
ƴaƴanmu mu masu karantawa.
Sai ya koma ya mada ƙarin bayani.
Yawwa, sai ƙarin bayani ko kuma matan dukkan waɗannan da ya ambata.
Haka.
Da kuma ƴaƴansu da dukkan mutanen dawakin Basa. To, fatan an tashi lafiya.
Kin ga yayi dabara ya gaida Dubai.
Yawwa, yawwa, an gaida kowa kenan.
Haka. To sai kuma gaisuwar fata alheri daga Alhaji Sule na Yashi Turakin Sangaru Bajuga, yace ku mika min gaisuwar fata alheri zuwa ga Alhaji Haruna Bibi Tarmasuwa da Alhaji Yahaya Muhammad Sangaru sakataren ƴan kasuwa Ashaka da Alhaji Adamu Sarkin Sangaru Bajuga da Baffa Haruna Bajuga da shugaba malam mai zanin hula gololo da Alhaji Buba Magaji Bajuga da Dalla Tunfuna Kai Alhaji Jibrin Dangusau Bajuga da Alhaji Umaru Bata Bajuga da Alhaji Alibata Bajuga da kuma Alhaji Gambo Mai Citta Bajuga. Da fatan daukacin ma'aikatan sashen Hausa kuna cikin koshin lafiya. Sai kuma gaisuwa Aliko Kafinta Yelwa gindin akwati barkin ladi jihar Filato, yace dan Allah ku mika min gaisuwa a bar ya huce zuwa ga Bashir Tela lafiyan bare-bare da Usaini Dangote karasuwa jihar Yobe da Alhaji Habani Fulanin Gwal Yelwa da Yakubu Bello Lubjere Buman da Audu direban G5 Makoli da Isiyaka Baya Tanti Babba da Idi Basco direban gindin akwati da Dan Juma mai faci gindin akwati da Muhammad Dan Yarbawa makanikin mashin gindin akwati da Muhammad Damina Fulanin gindin akwati da Adama Baban Gida Ayuku Fulanin gindin akwati da Ibrahim Musa Wada, yace da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka.
To muna godiya madadin shugaban sashen Hausa Aliyu Mustafa Sokoto, muna karɓar gaisuwa. To bari mu rufe wannan babin da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Sadiya M Sadiya, tace tana so a mika mata gaisuwarta musamman ga kawayenta Aisha Musa Wada barikin ladi da Mama Mubarak mazauniyar London, sai Fatima Musa Wada barikin ladi da Maryam ƴar Fulani kasar Saudiya da kuma kannanta irin su Maryam da Amira da Amina da kuma Zainab. To da fatar duk sun ji sun kuma an kuma tashi lafiya. Muna kuma mika gaisuwar fata alheri ta Abuwar Yahuce ga dukkan ma'abutan wannan fili da kuma ma'abutan sashen Hausa na muryar Amurka baki ɗaya, da fatar an tashi lafiya.
Kin ga mu ma mun yi dabara mun gaida miliyoyi.
Yawwa, mu ma mun gaida miliyoyi.
Haka.
Ko ka zalika.
First I get cold and hot, think I'm on fire, but I'm not. Oh, what a pain I've got, it must be love. There's nothing I can do, all that I want is you. Look what I'm going through, it must be love. It must be love, love, it must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Think of you all night, can't sleep till morning light. can it be? It must be love. It must be love. Love. It must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling. It must be love. It must be love. Must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling. It must be love. It must be love, love. It must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling.
Baba, yau labarin da zan bata labari ne da babban bakonmu ma'abocin wannan shirin kuma wanda ya takaki ya zo ya kawo mana labarai.
Ki ce ya dawo bako ya dawo.
Yauwa, sai dai wannan karan ba zuwa da kai yayi ba, sako
yayi.
Eh, tunda dai corona ta hada yawo tukunna ko shi ba zuwa ba. Sai ya komo da sako yace kafin ya zaka.
Haka.
Daga wato Shehu Abdullahi
Jangebe
kenan ba?
Eh haka.
To yace labari ne na Bafulatani da Dan Barno.
Yayi farin
jini. Abokan juna ke da.
Eh haka dan ne.
Yawa yace Dan Fulani ne ya fito gidansa tun da sassafe don neman shaninsa da suka bace da daddare.
To.
To shikenan yana fita yana shiga cikin gonaki kenan sai ya samu Dan Barno a gona. Shi kuma shi ma ya samu ko ya fita shuka. Da suka gaisa sai Bafulatani ya tambayi Dan Barno yace shin ko ka gane min shanu a nan sun wuce ta nan? Sai Dan Barno yace eh kuwa ai kuwa na gansu sun wuce. Amma ko zaka tsaya ka dan rika min shukan nan, ka taya ni shukan nan, idan muka gama sai in je in taya ka neman shanin. Sai Dan Fulanin yace ya yadda. Shikenan suka yi ta shuka, suka wuni shuka. Suka gaji da suka gama shuka, sai Dan Barno yace wa Dan Fulanin, dan Allah kai hakuri, gaskiya dama ban ga shanin ka ba.
To. Rigima za ta
tashi. Ya kuri dan Allah dama ban ga shanin ka ba. Sawun su dai na gani sun wuce ta gonan nan. Sawun shanin ne ya gani
sun wuce
ta gonan. Amma amma shi bai ga shanin ba.
To.
Sai ya ce mashi saboda haka sai dai kawai ka je ka neme su ka gani ko zaka ga same su. Kai hakuri ka je ka neme su dan wallahi tallahi ni ban gansu ba. Sai Dan Barno yace Dan Fulani bai ce komai ba. Ya shiru kawai. Sai Dan Barno yace mishi a'a. To me yasa kai shiru ba za ka ce komai ba? Sai Dan Fulani yace kai ma kai hakuri. Dan Fulani yace ba Dan Barno kai ma kai hakuri. Sai Dan Barno yace ban gane ba.
Ban gane eh hakuri ba.
Me za ka bani? Ni kuma hakuri me za ka bani? Sai da kuma Dan Fulani yace ba Dan Barno ai hakuri zan baka mana, ka san kai ma shukan nan da muka yi da kai sai ka koma ka sake ta domin duk inda kaga sawuna to sake shuka za ka yi domin dama takawa kawai nike ba na sa komi a ciki. Wato ya wuce kawai yana taka kunye kawai ya yi kamar ya jinne ashe baya sa komi kawai. Mun ta yake ba Dan Barno ya je a shi shuka ya je ya taya shi. Ya taya shi neman nan ko bai taya shi aikin komi ba. To sai tirafi ya ce ba, wai a tsakanin su nan wane ne ya fahimta dan uwansa bugunta? Wannan yawon yana taya shi duka ba a taya shi neman shanu ba. Sai kuma wannan ka tsammanci cewa kanwuni ana taya ka shuka ashe
ba a taya babu taimakon da aka baka ba.
Kai ba ya fi wani mugunta.
Wallahi dun miya gode wannan dun ba su da ke.
To za mu gaba wannan labarin a shafin mu na sada zumunta Facebook, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin waɗansunku da kuma gaishe-gaishe da za ku wallafa a wannan dandali da kuma labari idan kuna da shi za ku iya aiko mana. Na ga malama Juli na ɗaga mana hannu sabili da haka Tilas Mujaburki nan yanzu a madadin
Baba Yakubu Makeri.
Alheri ke muku fata, alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Tunanin mutum kamanninsa, ribar rayuwar zaman duniya, zama lafiya, karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya. Kuma zauna
waɗanda ba za a yi za a yi za a samu ya haɗu.